kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkan wani alkhairi da albarka dake wannan wata na Ramadana Allah ta'ala ya bamu dukkan wata jarrabawa mara dadi a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa mafi girma na Al-Hayyu Al-Qayyum da Allah ta'ala ya karbi azuminmu Allah ya karbi ciyarwanmu Allah ya karbi sallan daranmu Allah ya karbi ibadunmu na farilla muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkan ayyuka da muke a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya karbe su Allah ya sa mu a cikin bayin da bayan watan Ramadana ya kare makomarsu aljanna na biyu akwai dan uwa da nayi magana kwana biyu da yace ya ne turo neman taimako akan iyalin sa babu lafiya a mata addu'a an kawo ta zuwa Aminu Kano Teaching Hospital jinya daga garin sa Maiduguri a yau da safi Allah ya dauki rayuwarta Hajiya Maryam sai dazu yake kara turowa cewa a gaya mana Allah ya dauki rayuwarta muna ta'aziyya zuwa gare shi da iyayenta da ƴaƴanta da cewa na Allah ne abin da ya dauka nasa ne abin da ya bayar kuma kowa a cikin mu lokaci yake jira kuma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai da dama ingantattu na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa mumini yana rasuwa ne da jibin goshi Allah ya sa jinya da ta yi mai tsanani ya zama dalilin kafaran zulubanta gaba daya. In akwai wani dan uwa da aka masa rasuwa ba mu da labari muna ta'aziyya zuwa gare shi Allah ya ji kan mamacinka ko mamaciyarka. Allah ta'ala ya sa aljanna ce makoma. Gaba na gaba gabannin fara karatu na shigo na samu daya daga cikin shugabanninmu a arewa da a Najeriya kamar yadda ya saba zuwa karatun tun shekara ta gabata a yau ma Allah ba shi ikon zuwa tare da kuma tawaga wacce take mai karfi His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam yana kokarin zuwa daga lokaci zuwa lokaci muna maraba da zuwa His Excellency Allah ta'ala ya jagoranci ya ji kan magabata hidima da ya ta yi wa addini a jihar Kano musamman na shiga kauyuka da bawa waɗanda ba su gane addini ba musulunci abin sha'awa ne Allah ya sa a mizanin ayyuka na kware sannan shekara ɗaya da ta gabata tare da Sha'aban honorable Sha'aban Sharada da wasu ƴan uwa an kai ni wani center da His Excellency yake ginawa a nan Abuja ta addini akwai babban masallacin Juma'a akwai Islamic center akwai shaguna shopping mall da dama yanayin su a matsayin wakafi ne fi sabilillahi naje har wurin na gani kuma mai iya yiwa an kammala ya zama daga cikin mafi girman Islamic centers a Najeriya musamman a cikin Abuja bil hakika wannan alkhairi ne mai girma na san bai san zan fada ba da yaro kin kada in fada to Allah ta'ala da ikon yadda za a kammala kuma sakamako da Allah yake ba wanda ya aiki na alkhairi muna fatan Allah ya bawa His Excellency da duk wani wanda yake aiki na alkhairi insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba yau za mu tashi a darasi na biyar a watan Ramadana hijira shekara ta 1446 muna cikin sura ta uku a Qur'ani suratu Ali Imran mun tsaya akan aya ta 152 ko za mu tashi akan ta nawa 153 sai dai kuma ga Malam Ibrahim da tambayoyi in akwai okay kafofin sun karu ko to an samu kari na media stations da suke sanya wannan tafsiri namu na radio da television jiya mun tsaya akan guda 73 to yau lissafin ya kai har guda 79 bimana duk darasin da muka yi a nan wurin akwai media a Afirka ɗaiɗai guda 79 da ke tsayawa a kowace rana. To muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi aikinmu, ya yafe mana kurakuranmu wanda suke ɗaukar nauyi, Allah ya biya su da gidan aljanna. Jiya mun tsaya a 73-74, wani tsohon minista da baya so a faɗi sunansa ya ɗauki nauyin Yobe State Television daga ƙarfe 5:30 na yamma zuwa 6:30 na yamma, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Sai Alhaji Abdullahi Sadau, shugaban gidan Hausa 7 TV na Kamaru, ya ɗauki nauyin na 75, shine Hausa 7 TV Cameroon, daga ƙarfe 11 na yamma na dare har zuwa 12 na dare. Sai Alhaji Rabi'u Mai Bajaj, ya ɗauki nauyin na 76, shine Landmark FM Kwantagora Niger State, daga ƙarfe 5 zuwa 6 na yamma. Sai Malam Yasir Arafat, ya ɗauki nauyin na 77, shine Legend FM 98.7 Daura Katsina State, ya ɗauki nauyi daga ƙarfe 8:30 na dare zuwa 9:30 na dare. Wannan duka Allah ya biya su da gidan aljanna. Sai Alhaji Ahmad Muhammad Kayya, board member na Northwest Development Commission, ya ɗauki nauyin na 10:10 na dare da kuma ƙarfe 8:00-9:00 na safe a Jalbu FM Radio Yola, Allah ya biya da gidan aljanna Alhaji Ahmad. Sai Alhaji Abdurrahman Abubakar Giro Argungu, dan gidan malam ko Allah sarki, to Allah ya kara wa rayuwa albarka, ya dauki nauyin na 79, shine Nagari FM 88.7 Kebbi, daga 11:30 zuwa 12 na dare. Wannan a darasi ne mai girma a ce dan gidan malam ne ya dauki nauyi, darasi ne saboda iya cikin matsalan almajirai da yawa, masu wa'azi sun dauka wai su taimakon addini nasu ya kare da wa'azi da karantarwa ne, ba sa yi da kuɗi. So wannan ba daidai ba ne, in Allah ya maka ni'ima da rufin asiri, kana mai karantar da addini kuma kana da rufin asiri, to ka taimaki addini da iliminka da kuma dukiyarka, saboda baka san wanne Allah zai karba ba. Amma ba daidai ba ne ka matsa aljihu kuma ka zo ka ce jama'a ko a ciyar don Allah ko a shiga wuta, kuma wannan ayat ta shafe ka. Babu wata aya ɗaya da aka toge mai wa'azi aka ce ba a dukansa da ita. Duk ayat da muka fassara in ta da ke ku haka take dukan aran ma, nima haka take mun duka. Babu wata aya da aka toge, kuma kamar yadda babu wasu ayoyi a Qur'ani cewa kawai na masu wa'azi ne, duk ayat da ta shafe su ta shafi kowa. Shi yasa ya zama ka'ida ne karatu na addini wajibi ne akan kowa, ba a girma a kansa. Yadda wani ke karanta addini zama malami, to wajibi ne fa kai ma sai ka san Allah. Ba wai wasu jama'a ne Allah ya ware su kadai su san Allah ba, sanin Allah wajibi ne akan kowane musulmi. Ko da mutum ba mai malami zai zama ba, dole sai ya san Allah. Mafhum? Tayyib. In akwai tambayoyi da suka sauwaka Malam Ibrahim, sai a karanta kamar yadda aka saba, gabanin mu shiga tafsiri. Sai mu takaita bayanin ko saboda lokaci.
Malam, tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam, ina da tambaya dan Allah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah ya ba mu iko amsa ma dan Allah.
Yace menene hukuncin mai sayar da sigari kuma ya rike ta a matsayin sana?
فضيلة الشيخ محمد صالح الأثيمين رحمة الله عليه التفسير في سورة المائدة كركشن آيو يقدابيو ياتي سيد سجاري حرام ني شن سجاري حرام ني حرام سد شن سجاري دا دوان أبن دكي چوتر وا ياي بياني كركشن سورة المائدة سورة تبير آية تخدو دا الله تعالى يتي ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. Allah ya ce suna tambayanka akan menene aka halattar musu, sai Qur'ani ya bada amsa da cewa dukkan wani abun da yake beneficial, abu da yake na halal, abun da ya zama baya cutarwa, shine abun da addini ya halattar. So don haka a bangaren abinci, ko da wani abinci ne asalinsa halal ne, sai zama kai in ka ci zai sa ka faɗi ka so, mato ya zama haramun gare ka. Saboda me? Saboda addini ya zo ne saboda muhafaza na ababe guda biyar, ya kare wa kowane ɗan adam guda biyar: na farko rayuwarmu, na biyu hankalinmu, na uku mutuncinmu, na huɗu addininmu, na biyar dukiyarmu. Waɗannan ababe guda biyar su ne hikimar addinin musulunci: preservation na life, preservation na ainihin honor, preservation na religion, preservation na intellect, hankalin mutum da preservation na wealth. Waɗannan guda biyar su ne asalin hikimar zuwan addinin musulunci gare mu. Don a kare maka, a kare mini, a kare wa kowa da kowa. Don haka duk abin da zai taba waɗannan guda biyar ta hanyar da bai dace ba yana zama haramun a musulunci. Magana akan cewa kuma sayarwar ma haramun ne ya ƙara bayani ƙarƙashin tsakiyar aya ta biyu a suratul Ma'ida da Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah ya ce ku yi taimakekeniya akan dukkan abu da yake na nagarta da kuma abu na takawa, sai ya ce kar ku yi taimakekeniya a wajen sabon Allah da duk abin da zai wanzar da gaba ko kiyayya. Sai ya ce ai sai da sigari taimakekeniya ne wajen sabon Allah, kuma taimakekeniya ne wajen cutar da shi wanda yake bada kuɗi ya saya din, in hakan an sayar masa an cutar da shi. Kula da wannan magana mafi inganci na malamai, sai da sigari haramun ne, shan sigari haramun ne, in mutum yana yi wajibi ya kokari ya daina. Idan ka duba medically ma shan sigari ai yana da illa. Likitoci suka ce daga cikin manyan illolin sa guda hudu, na farko suka ce yana causing lung cancer, wato kansa na mai huhugo. Huhu guda biyu ne a zuciyar dan adam, akwai dama akwai hagu. Huhu na hagu yana da tsawo bayi da fadi, saboda gefen sa akwai zuciya. Huhu na dama yana da me, yana da fadi bai da tsawo, saboda kasan sa akwai liver. To waɗannan guda biyu suna daga cikin five most important organs a jikin dan adam, wanda duk inda ɗaya ya tabu yana iya zama sanadin rasuwar mutum. Wato life threatening organs ne, the brain, the lungs, da ita heart da kenan, da liver da kenan, da ke kidney da kenan. Waɗannan guda biyar sun fi kowane bangaren jikin mutum muhimmanci. To hatsarin shan sigari na farko yana iya sa kansa ta huhu, na biyu illarsa yana sa heart disease, wannan zuciyar yana iya sa disease za ta lalace, na uku daga ciki yana sa matsala na respiratory system, wato system ɗinka na sheƙan oxygen da fitar da carbon dioxide iya lalata shi, na hudu yana sa akwai nicotine a ciki wanda yana sa ka zama addicted to it, addiction yana da hatsari ya zama in baka yi baka da kwanciyar hankali. Waɗannan su ne manyan dalilai da yasa duk wani mutum mai hankali ba zai sayi taba da kuɗinsa ba. Kuma in ka duba bincike na WHO a 2012 ya tabbatar da cewa kuɗin da ake kashewa akan economic cost na ainihin taba kadai a duniya ya isa ya magance yunwar duniya gaba ɗaya. Yunwa da ake ciki yanzu a ce Gaza, ƙasar Somalia, ƙasar Yemen, ƙasar Ukraine da ake yaƙi, duka Afirka, wannan kuɗin taba annually ya isa ya magance yunwar duniya gaba ɗaya. Saboda a 2012 WHO suka ce kuɗin da aka kashe na economic cost na taba kadai wajen shan taba ko kuma sayan maganin cutar taba ya kai 1.4 trillion USD. Wato dalar Amurka trillion ɗaya da biliyan 400. Wannan kuɗin, wannan fa a 2012 kenan. Aka ce a 2030 zai kai wajen kusan 2.5 trillion USD, kusan entire GDP na Afirka. Wannan kawai akan economic cost na taba ne kadai. So ai masu hankali ne mu, ko babu addini abinda ba zai amfane ka da komai ba, me yasa zaka yi shi? Ba ka da shi. Shi yasa shi musulunci ya zo ne dan ya kare mu. Shi yasa Ibn Uthaymeen bisa ga ka'idojin da ya koya wurin As'ad rahimahullahi ta'ala, addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wa dharar, fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna kadi muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada. Addini ya zo ne dan ya datar da mu, duk abin da zai amfane mu addini ya halaka, abin da zai cutar da mu addini ya haramtar. Duk inda aka samu amfani da cutarwa sun zama daidai wa daida, to anan yakan haramta. Me dalili? Saboda a musulunci toshe kofan barna yafi muhimmanci akan jawo fa'ida. Kada ranka daga hatsari yafi muhimmanci akan a baka kyautan kuɗi. Saboda idan ba ka da ran, ai kuɗin ba zai ma amfani ba. To yasa kullum kare mutum daga cutarwa shine priority na addini, gabanin ma amfanar da shi. Protection da preservation shine na farko. Don haka wajibi ne a nisanci taba, wallahu ta'ala a'lam.
Sai mai tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum malam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah ya ji kan iyayen malam wani abokina ne a wurin aiki wanda kirista ne ba shi da lafiya za a masa karin jini. To kuma halinsa yana da kyau a gare mu. An yi gwajin jini a cikin mu uku jini na ne kawai ya dace a saka masa. Malam ya halatta na ba shi jini kyauta? Kuma iyalansa suka ce idan ba ba zan iya ba shi kyauta ba su za su iya saya. Sai na ce musu sai na yi tambaya kafin na ba su amsa. A don haka malam suna jira na ni kuma ina jiran ka.
To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Insha Allah jira na da kake ya kare. Tambaya ta ka ina fahimta reshe biyu ne, reshen farko mai matsayin kuna zaune lafiya da shi Kirista ne ba musulmi ba, amma kuna zaune lafiya sannan iya neman taimako na jini, in ma ba za ka bayar ba reshe na biyu za a saya a sa masa. Bangare na farko ba da kyautan jini ga wanda yake ba musulmi ba halal ne. Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Abdurrahman bin Bas rahmatullahi alai a cikin jerin fatawoyinsa na Nurun Aladdar a volume na farko shafi na 376 yace ya halatta a bada kyautan jini ga wanda ba musulmi ba in ana zaune lafiya da shi, har ma yace in an yi kyauta fi sabilillahi akwai lada a ciki, yace za a samu lada a wurin Allah. Ya kafa hujja da ayat da Allah ta'ala yake cewa la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitina, cikin suratul mumtahana ko aya ta 8. Allah ta'ala yace Allah bai hana ku ba bisa ga alakar ku da waɗanda ba sa yakan ku a cikin addinin ku, wato waɗanda suke ba musulmai ba, ko kristoti ko yahudawa ko wanda ma ba su da addini, matukar ba su yake ku a addinin ku ba. Na biyu, walam yukhrijukum min diyarikum, ba su yi aiki da ƙarfi don su cire ku a gidajenku ko garuruwanku ba, bi ma'ana kuna zaune lafiya da su. Allah ya ce bai hana ku an tabarruhum ku kyautata musu ba. Wa tuqsitu ilayhim, kuma ya ce in kun samu shugabanci ko kun samu dama ku musu adalci, kuma Allah ya ce yana son mutane masu adalci. Don haka ala ayyi halin ga duk waɗanda suke ba musulmai ba, ko kristoti ko yahudu ko kowane addini, matukar ana zaune lafiya in suka nemi taimakon jini kuka ba su, bin ba su rahimahullahi ke cewa Allah zai iya ba ku lada a kashi. Sannan in suka nemi taimakon abinci na halal, ka ɗauki shinkafa ka ba shi ya ci da iyalansu, za ka yi samun lada. Gidanka da bohol ba yi da shi, ka taimaka masa da ruwa ko ka sa famfo ya shiga gidansa ya taimaki shi, duka Allah zai baka lada. Shi musulunci ya karantar da mu kyautata mu'amala ga wanda bai fahimci addini ba don ya fahimci addinin. Ke sa sahabbai da dama an musulunta ne saboda kyakkyawan ɗabi'arsu, ba wai wa'azinsu ba. A'a, in ka zauna da su za ka ga kyakkyawan nagarta, wannan yake sa a yi sha'awan addini. Don haka ka taimaka ka ba shi kyauta ya halatta. Na biyu kuma ka ce za ka sayar masa, magana mafi inganci sai da jini haramun ne. Ko ka je blood bank a banki a ainihin asibiti ka sai da jini ka tafi, haramun ne. Akwai fatawoyi da dama, da gaske akwai fatawa na lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya wal ifta, wato permanent committee na fatawa da ke Saudi Arabia, wanda suke karban fatawoyi su amsa, sun yi magana akan matsala na saida jini a volume 13 na fatawar shafi na 31 da 32, akan cewa ijma'in malamai, wato consensus na malamai, saida jinin dan adam haramun ne. Mutum ya dauki jinin sa sayar, duk talauci bai halatta ka saida jini ba. Sun kafa hujjoji da nassosi da dama, daga ciki akwai hadisi na Abu Juhaifa da ke Bukhari da manzon Allah ta naha an samani dam, manzon Allah ya yi hani akan kudin jini. Hadisin yana Bukhari, hadisi na 5945, da kuma ayar Qur'ani da Allah ta'ala yake cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharramun ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw daman masfuhan dinnan, suratul an'am ko aya ta 145, aw daman masfuhan, anan Allah ya haramta. Suka ce wannan haramun ne, haka masu a fikihiyya. kan yace ijma'in malamai ya bayyana haramci ne karkashin hadisin dake Bukhari na 2945 Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alayhi yazo wajen shi ma yace sai da jini haramun ne Ibn Munzir ma yace haramun ne don haka ka bada kyautan jini halal ne ga musulmi da wanda ba musulmi ba ka sayar haramun ne baya halatta wallahu ta'ala a'lam
wannan ne karshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace Allah yayi wa malamina albarka bai iya rubutu da Hausa sosai ba
to kuma gashi kai
yace please what is the stand of Islam on adoption I and my peers are
fiancé
both AS
fiancé da I daya ko biyu
I daya
ya zama namiji kenan in an sa biyu ya zama mace okay saboda tambayar ta fito
we want to marry and adopt instead of giving birth malam what can you say about us
repeat the question please
please what is the stand of Islam on adoption I and my fiancé are both AS and we want to marry and adopt instead of giving birth malam what can you say about us
If I understand the question clearly, she intends to get married to someone. He is AS genotype, and he is also AS. She is asking about getting married, but without having children, so that they can adopt a child or some children to be their own children. In the explanation of a hadith which has been authenticated in Irwa'ul Ghalil fi takharij ahadith manar as-sabil hadith number 1784 His Eminence Ibn Uthaymeen may Allah have mercy on him said for the proposed husband and the proposed wife to agree on a marriage without having children is not encouraging, is not permissible Islamically. Particularly if they are young, and particularly if they don't have any children, he doesn't have any from another wife, and she doesn't have any from another husband. In that situation, he said it is not permissible, because one of the major reasons of getting married is to have children. And that is why our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukafir bikum alanbiya yawm alqiyamah from that hadith of Irwa'ul Ghalil that you should get married to a beloved and productive wives because I will be proud of your number of the day of qiyamah meaning the prophet will be proud of our children our numerical advantage as long as we and our children are pious she will be proud of our number of the day of qiyamah it is because of this Ibn Uthaymeen may Allah have mercy on him said so if you get married with the agreement that there is going to be no children then one of the major reasons one of the major benefits of getting married has been defeated that is having children Furthermore, when it comes to AS and AS, even in that regard, is not permissible, according to the most popular opinion of our scholars and pious predecessors. May Allah have mercy on them. Because AS and AS, both of them are carriers. So, AS and AS, there are four possible options medically. Either AA, or AS, or AS, or SS. So the probability of having SS from both of you is 25%. And this SS is not encouraging in any way. It could be very harmful to his life. And it is because of this we are admonished Islamically. It's better for you to find someone with AA and for him to also find someone with AA and get married. And this is the best option that I will recommend you. And this is very important because the future of your children is very important to both of you. And may Allah guide us aright. And indeed, Allah is the all-knowing. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai mu dakata anan ko. Za mu tashi a aya ta 153 ko? Okay. Oh, the second part, adoption ko? Adoption is divided into two Islamically. When it comes to adoption, including changing his surname for an orphan or less privileged child, to change his surname and also to completely alter his lineage is forbidden Islamically. We can be able to grasp this from what transpired between our beloved Rasulullah SAW and Zayd ibn Haritha. May Allah be pleased with him. When Allah Ta'ala reveals Udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah. And this is in Surah Al-Ahzab, verse number 5. So because of this, if it means adoption, to change his surname, and at the same time, to make him like your biological child, is forbidden Islamically. But adoption in the case of taking care of a child, sponsoring his education, providing an accommodation for him, paying for his medical bills among others, without changing his father's name and without changing his lineage, that is strongly recommended Islamically. And if you do that, you are going to be rewarded, inshallah. And Allah knows best. Aya ta 153, bismillah.
من همزه ونفخه ونفسه إذ تصعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأذابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم
jazakumullahu khaira idh tusiduna a lokacin da kuke haurawa da gudu ko kuma lokacin da kuke gudu akan tsandaurin kasa wala talwuna ala ahadin ba kwa ma juya kanku ku kallu kowa kuna ta gudu war rasulu yad'ukum fi ukhrakum shi kuma manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci sabbata gare shi yana kiranku daga can bayanku yana ilayya ibadallah ku dawo gare ni ya ku bayan Allah fa asabakum ghamman bi ghammin a lokacin sai ya zama kunci ya karu akan kunci gare ku dan ba kuma gane cewa shi yake kiranku ba likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum Allah ya yafe muku ne don kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku na ganima da nasarar da kuka samu a farko wala ma asabakum, kuma kada ku yi asaran abin da ya faru gare ku na wasu sun ji ciwo, wasu kuma an kashe ƴaƴansu ko iyayensu ko abokanansu. Wallahu Allah khabirun, mai ilimi ne. In an ce ilimi, khabirun ilimi na abin da ya bayyana da wanda ya buya. Bima ta'amaluna, bisa ga duk abin da kuke aikatawa. Wannan aya tana da alaka da ayoyin da ke baya. Aya ta baya da muka karanta jiya ta 152, da Allah ya ce walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu, cewa an saukar da wannan aya da ta bayanta da ta gaba gare ta, da kuma na gaba gare ta kaman guda uku ko abin da ya kama da haka. A cikin dalilin yakin Uhud ne. Yakin Uhud yaki ne da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya a matsayin self defense, don ya kare kansa, saboda ya bar mahaifarsa Makka ya dawo garin Madina ya zauna. Mushrikan Makka suka hada karfi da karfi karkashin jagorancin Abu Sufyan. Su akalla kusan mutum 300,000 zuwa 300,700 suka biyo shi har Madina su halaka shi. Mai ke faruwa a kuma da yake sun tare shi a Badar, kuma Allah ya bashi nasara. Shi kuma sai ya fito da sahabbai a matsayin za su kare kansu self defense. Akalla mutum kaman 730 zuwa 770, wannan shine adadin da aka fada. Mafhum? Tayyib. An yakin Uhud kamar yadda na bayyana a baya a ranar 7 ne ga watan Shawwal, bayan Ramadan kenan, da kwana nawa? Da kwana 7 kadai bayan Ramadan, a shekara ta 3 bayan Hijira. Shekara ta nawa? Shekara ta 3 bayan Hijira. Za ka in kai lissafi yau za ka ga a kirge na musulunci an yi yakin yau shekara 1443 da suka wuce. Gregorian kuma an yi shi ranar 23 ga watan March ne, shekara ta 625, da from January to December irge kenan. In kai lissafi za ka ga yau yakin an yi shi shekara 1400 daidai. Amma irgen Hijira kuma akwai ƙarin shekara 43, don me? Don saboda Gregorian calendar ta fi yawan adadin kwanaki a shekara akan Hijira calendar. So a wannan tsawon an samu bambancin shekara 43 da suka karu a bisa ga irgen Hijira da kuma irge na Gregorian calendar. Kuma yakin a yau muna 5 ga watan Ramadan shekara ta 1446, yau yakin an yi shi an kiyasta kwanakin da cewa kwana 799,683 yau. Da 83 shine adadin kwanakin yakin Uhud da ya wuce. A lokacin jiya bayanin da muka yi shi ne a yakin Uhud, sahabbai daga farko an musu albishir za su yi nasara in sun bi umarni. Bi umarni ana zuwa suka fara yin nasara, har mushrikan suka fara guduwa za su koma gida. Sai aka samu jarrabawa, wasu daga cikin wanda suka zo yakin ba duka ba, kaɗan daga cikinsu da suke ƙarƙashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair a kan dutse, da fiyayyen halitta ya ce ku zauna a wurin, ko muna nasara ko ana nasara a kanmu kada ku sauka, saboda strategy nasa, military strategy ne. Ku zauna a wurin kar ku sauka. An fara nasara, sai wasu suka ainihin saba wannan umarni. A cikinsu akwai waɗanda suke ƙarƙashin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Shi kuma a zahirinsa ya bayyana musulunci, amma a boye tantirin munafiki ne. Munafiki ne mai girma, professional munafiki ne. Shi ne shugaban munafukan duk duniya. Wannan shugabancin tenuwarsa har gobe kiyama ba mai karba. Ta sace ko yana raye ko ya koma ga Allah. Tenuwarsa ba ta ƙarewa a shugabancin munafurcin duniya. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya kai wasu labari wajen wasu a karkace, sai yaudare su, sai suka sauko akan dutse suka bo ɗiban ganima. Suna yunkurin ɗiban ganima, kuma sai yaƙi ya dawo kansu, sai aka fara nasara a kansu. A wurin aka kashe Mus'ab bin Umair radiyallahu an, aka kashe Ja'far Abdulmutallif, Hamza bin Abdulmutallif radiyallahu an, aka kashe Abdullahi ibn Jubair. Sahabbai da dama a wurin suka yi shahada. Ga duk wanda ya je aikin haji ko umra ko ziyara Madina, ana zuwa a ziyarce su a wannan wurin. Anan aka binne gawawwakinsu dan bayan garin Madina, yanzu ya zama cikin gari saboda faɗaɗuwan garin Madina da ya faru, amma a da a bayan gari ne. A wurin waɗannan suka yi shahada. To a daidai tayim ɗin akwai sahabban da suka samu jarrabawa don shedan kamar yadda malaman tafsiri irin Imam al-Qurtubi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi karkashin aya ta 152 153 154 da 5 a Ali Imran ya ce har shedan ya bayyana dan ya taimaka wa mushrikai akan sahabbai shedan sai zo yana cewa qutila Muhammadu an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabbai wannan wanda suka saura sai suka firgita suka rude ta yaza a ce an kashe fiyayyen halitta shi kuma fiyayyen halitta wasu suna guduwa wanda suka saura tare da shi shine akwai sayyidina Abubakar shi bai motsa ko kadan ya gudu ba sayyidina Umar bai yi motsi ya gudu ba Ali ibn Abi Talib bai yi motsi ya gudu ba Talha ibn Ubaidullah bai motsa ya gudu ba irin waɗannan sahabbai masu ƙarfin imani su suna tare da shi wanda har aka ji masa ciwo aka karya haƙorinsa na ruba'iyya fiyayyen halitta a filin yaƙin aka karya ruba'iyya nasa sallallahu alaihi wasallam ruba'iyya wasu sukan ce shine molus wasu sukan ce incisus haƙora guda hudu ne medically annan ɗinka akwai molus akwai premolus akwai canine akwai incisus haka suke jere sama da ƙasa wasu suka ce wannan aka karya wasu suka ce nan ne but ala ayyi halin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam an karya masa haƙorinsa kamar yadda je muka yi bayani cewa Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu shi yazo yayi me shi ya dauke shi har ake masa kirari da saqaru yawmi uhud wato shahon ranar uhud ko kuma zu ash-shahadatayn wato sahabi mai shahada guda biyu ko a ce masa ash-shahidul hayy wato shahidi kuma rayayye radiyallahu anhu to a daidai lokacin da wasu suke guduwa da aka ce an kashe fiyayyen halitta to shine Allah ta'ala sai yake bayyana mana wannan a cikin wannan aya da cewa iz tusiduna a lokacin da kuke guduwa kalmar tusiduna daga sa'ida ne kalmar sa'ida a larabcin qur'ani tana daukar manyan ma'anoni guda biyu ma'ana na farko shine haurawa sama kamar mutum ya haura kan dutse ko jirgi yana tashi ko kuma shiga lift ana haura to yana daukar sa'ida kamar yadda qur'ani yace ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa kaga al kalimut tayyib ilayhi yas'aduni yana haurawa gare shi Allah subhanahu wataala kamar yadda yake a suratul fatir ko aya ta 10 kenan to kaga ilayhi yas'adu to wannan shine haurawa da haka usman albay suka ce wannan shine iz tusiduna to lokacin da kuke haurawa kan dutse za ku gudu bi ma'ana an yi yaƙi a ƙasan dutse kuna hawa dutse don ku gangara bayansa fassara na biyu suka ce iz tusiduna iya ɗaukar gudu kawai akan tsandauri wurin da bai da tudu da gangare saboda ana kiran ita ƙasa idan ta cure wuri ɗaya a ce mata sa'ida kamar fata yamman musa'idan tayyiba ku yi taimama da ƙasa wacce take mai kyau suratul nisa aya ta 43 sa'idan tayyiba kaga anan ƙasa sai suka ce to iya nufin kawai gudu akan tsandauri so ala ayi halin duka zai iya ɗauka ana gudu wasu na gudu kan tsandauri wasu haura kan dutse suna gudu su gangara shine iz tusiduna kuna gudu wala talwuna ala ahadin wala talwuna ba kwa karkata wuyanku ko ku kalli bayanku ko ku kalli wani a bayanku ko waiwaye ba kwa yi shine wala talwuna ala ahadin ba kwa kallon kowa wato idan kana gudu kana waiwaye abinda ake nufi tsoron bai yawa ba in firgita ta yi yawa ai mai gudun baya waiwayawa ba ma lokaci da shi aka ce wala talwuna ko waiwayawa ba ku yi ba da dama daga cikin sahabbai ba wai tsoron yakin ya dame su ba mafiya yawa abin da ya girgiza su shine cewa da aka yi an kashe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba haka bane ba gaskiya bane war rasulu shi kuma manzon Allah din yana bayan ku saboda shi da shi ake zuwa filin daga war rasulu yad'ukum fi ukhrakum ai daga karshen ku kenan ashe kenan malamai suka ce a filin dagan a gaba yake saboda idan aka ce wanda kun juya kuna gudu daga karshen ku wani na kiran ku ashe daman gabanin a juya shi ne a gaba shi yasa ake cewa leaders are leading from the front wato ka'ida na iya shugabanci shine shugaba bai bada aiki ya ce kawai aje a yi wani lokaci sai ya zo ya dan gabatar da aikin a ga yana yi so idan shugaba yana shiga cikin aiki ko da once in a while ne yana sa aikin ya samu karbuwa a wurin mutane shi yasa fiyayyen halitta shi in za a je da shi ake zuwa shine yad'ukum fi ukhrakum yana cewa ilayya ibadallah bi ma'ana ku dawo gare ni ya ku bayin Allah shine war rasul yad'ukum fi ukhrakum fiyayyen halitta yana kiran ku ku dawo fa asabakum ghamman bi ghammin a lokacin sai kunci da damuwa ya lullube ku akan wani kunci da damuwa kunci da damuwa na farko din shine kunci da damuwa na rasa ganima da kuma nasarar da aka zo akai akan ku bayan kun fara nasara bi ghammin kunci na biyu da damuwan kuma cewa da akai an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da ya fassara aikin shine fa asabakum ghamman bi ghammin sai zama fushi a bai wato kunci da damuwa akan kunci da damuwa kunci da damuwan farko rasa ɗan uwanku da rasa ganima kunci da damuwa na biyu kuma an ce muku fiyayyen halitta an kashe shi shine fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum Allah ya muku me malamai suka ce sai mu koma aya ta 152 da yace likai la tahzanu sai mu ce walaqadi afa ankum likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum sai ka dauko wancan tsakiyar aya ta 152 shine walaqadi afa ankum wallahu dhu fadlin alal mu'minin karshen ayar da muka tsaya jiya kaga walaqadi afa ankum hakika Allah ya muku afuwa to sai ka kai sai ka ce likai la tahzanu ala ma fatakum kurakuran da kuka yi a filin yakin nan Allah ya yafe muku ya yafe muku tun fa basu roka ba walaqadi afa ankum idan ka matsa gaba kuma ka shiga aya ta 150 sai ce walaqadi afallahu ankum anan walaqadi afa ankum yace mana a ta 153 a ta 155 sai ce walaqadi afallahu ankum mu ake ba wa labari an yace wa sahabbai shi yasa karantar musulunci original sahabbai ba ma'asumai bane suna iya kuskure amma alkhairan su yayi wa kurakuran fintin kau gabanin ka ga kuskuren su dai zaka ga alherin su 100 kuma tun suna duniya Allah ya duba zuciyar su yace ya yafe musu mu kuma ba ma tuhumar Allah akan duk wanda ya yafe ba shi yasa mu duk inda aka kira sahabi sai mu ce Allah ya kara masa yadda aqidar musulunci bata yadda ba a zauna ana zagin sahabbai irin yadda wasu suke ba addini bane wannan imanin su yafi namu tsoron Allah su yafi namu sadaukarwansu da addini ya fi namu kuma sahabi fa suna da yawa ba mutum ɗaya ne ko biyu ba ko uku ibnu abu zur'atar razi yace adadin sahabbai babu alƙalamin da ya tantance amma in an kiyasta bisa ga abin da ya tabbata a tarihi sun kai mutum 114 saboda duk wanda ya ga fiyayyen halitta ya yi imani da shi ya mutu yana musulmi ya zama sahabi ya kai mutum 114 so dukkanin su Allah yace ya yafe musu don haka walaqad afa ankum Allah ya muku afuwa wai sahabbai ɗan gata ne su tun basu ce Allah ya yafe musu ba yace ya yafe musu tun basu yi addu'a aka ce an yafe jama'a akwai gatan da ya kai kai laifi ko kuskure ko wasun ku su yi tun ba ku nemi afuwa ba Allah yace ya yafe muku Allah yace ya yafe musu kuma hadisi ya bayyana jarrabawan da ta same su dalilin wannan yana zama kafaran zulubai ko mu a yau jarrabawa ta rashin lafiya ko zazzabi ko ta cuta na zaman kafaran zunubai kamar yadda hadisi yace ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin illa kaffara Allahu lahu min khataya hadisin ya musnad na imam Muhammad hadisi na 7967 manzo Allah yake cewa duk abin da ya samu mumini na damuwa ko kunci ko wani rashin lafiya hatta kaya da zaka taka ko allura ko kusa yana zama kafaran zunubai ne wanda shine dadin addinin musulunci sai ka kwanta kai zazzabi in ka farka sai ka tashi babu zunubanka gaba dai Allah ya yafe maka dan haka walaqadi afa ankum Allah ya muku afuwa likai la tahzanu ala ma fatakum don kada ku yi bakin ciki kan abun da ya kubuce muku na ganima da nasara da kuka fara samu wannan yasa Abdullahi ibn Umar yana kwance a gindin dakin Ka'aba wata rana sai wasu masu irin aqida wanda ake kira aqidan khawarij su ne waɗanda suke da awa zuwa ga addini amma duk da haka magana mafi inganci ba a kafurta su Ali ibn Abi Talib an tambaye shi yace ikhwanuna baghaw alaina cewa ƴan uwanmu ne suka mana tawaye suna da gaggawan kafurta mutane a cikin su har sahabbai suna kafurtawa sai suka samu Abdullahi ibn Umar fa ta gindin Ka'aba sai suke zargin sa da cewa kai kaga sayyidina Usman din nan yana da matsaloli wai su ne fa suke fada akan sayyidina Usman wanda ya aure ƴaƴan fiyayen halitta biyu wanda annasi ba ɗaya ba ba biyu ba ya tabbata annabi ya kalle shi ya ce shi dan aljanna ne iya cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna manzo Allah ya ce wanda ya sayi rijiyar Ruma a bayan garin Madina suna nan hanyar Faisaliya duk wanda ya sayi ta makoma su aljanna sayyidina Usman ya saya aljanna nawa wanda ya sponsorin jayshul usra aka dabi annabi ya ce makoma su aljanna ya ƙara saya aljanna nawa amma da suka zo suka ce shi kafuri ne kuma da hannunsu yana dattijo kusan ɗan shekara 90 suka kwantar da shi suka yanka shi yankan rago saboda tsabar tawili wa addini sai sa matasa a daina yadda ana yin zafin kai a addini da yafi karatunmu in kana karatun addini ka riƙa bi a hankali ka riƙa koyi da dattawa ka riƙa koyi da na gaba da kai duk abin da za ka yi wanda suka fi ka ilimi da shekaru da experience suka ce kuskure ne ka saurara musu saboda akwai abin da shekaru ke sa a gani duk yadda kai ko jirgin sama ka hau ba za ka ga abin ba so son addini idan ya fi yawan karatu da kuma aka samu ƙarancin shekaru to ana samun matsala ya zama akwai son addini amma akwai ƙarancin karatu da kuma ƙarancin shekaru shi yasa Ibn Mas'ud ke cewa ash-shababu shu'batun minal junun wato su matasa ana samun su da wani dan yanki na hauka ba mahaukata bane amma akwai dan element din hauka tare da su sai shekaru sun ji ake rabuwa duk wanda ya samarta ya sani ai yaran ma ka sani duka mun yi samarta ba abin da ba a yi ba ba abin da ba a yi ba sai wasu al'amuran idan kai a samarta an ka ji akalla sai ka yi dariya kuma son addinin ne so mu rika yin hakuri an ce mana kuskure ne mu saurarawa wanda suka fi mu shekaru da ilimi in sun gaya mana amma in muka ce wai komai za mu yi da zafin kai wallahi babu inda za mu ji fitintunin da suka yi ta faruwa a kasar mu a arewaci dalilin matasa ba su jin shawarin dattawa da malamai suna da yawa aqidar haramta karatun boko aqidar haranta irin mai tsida da suka fara duk ba ne ta kawo su ba duk abu ne tashi matasa ake diba duk abin da za a yi barna to matasa ake diba so in kana matashi kana son addini kar ka zalunci kanka ka ce wai duk garin ku dattawan malamai ba su kai ka tsoron Allah ba ka ce su ba su binci ayar ba kai ka fahimta wani yana limanci wani limamin ma shi ya daura auren babarka kuma tun a lokacin ta kalle shi take baba liman kuma ka zo ka ce shi bai iya ba kai ka iya ba a addini da haka in muna matasa son addini iya da kyau damuwa da addini iya da kyau amma kar mu yadda mu dauka cewa mun fi kowa ilimi mun fi kowa hankali mu dauka duk dattawan malamai dukkan sarakuna dukkan yan kasuwa kowa ya lalace yanzu ba mai son addini sai mu wannan ba daidai bane a cikin society mun fi wani imani wani ya fi mu mun fi wani daidai wani ya fi mu sai ka dauka haka ne amma kar ka ce duka an lalace sai challenging Usman ibn Affan zuwa ga Abdullahi ibn Umar cewa ai ga sayyidina Usman yayi kaza sai ce masa na farko Sayyidina Usman bai je yakin Badar ba. Na biyu sai Abdullahi ibn Umar yace haka ne bai je Badar ba. Ya gudu a yakin Uhud yace haka ne naji. Sannan na uku bai ace Ridwan Sayyidina Usman bai je ba. Sai yace eh haka ne. Yace da farko yakin Badar ya faru ya shirya zai je. Fiyayyen halitta yace iyalinka Ruqayyah yata ba lafiya ka zauna ka kula da ita. Aka bashi kuma a lokacin ba a fita Badar da sunan yaki ba. An fita wani abu ne Allah ya kawo yakin to da haka shi a wannan fitan an ce ya zauna a gida kuma fiyayyen halitta ne ce ya zauna ya kula da marar lafiya Ruqayyah kuma ya ce ga fiyayyen halitta to me laifin wanda annabi ya ce masa ya zauna a gida sai shi din yayi shiru matashin mai zafin kan sai ya shiru sai ya ce to yakin Uhud kuma ai yana cin wanda suka gudu sai ya ce na farko gabanin maka bayani ai Allah da kansa a aya ta 153 ya ce walaqad afallahu ankum a ta 155 yace walaqad afallahu ankum Allah yace duk wanda ma a wurin ya samu jaraba an yafe masa sai Abdullahi ibn Umar yake cewa mu ba ma zargin wanda Allah yace ya yafe wa kai kuma kana zargi sai shiru da zafin kai Allah yace an yafe duk wanda ba ma jike ne ba duk wanda ya gudu sannan bai daga cikin wanda suka saba wa wannan hawa dutse kawai cewa akai an kashe fiyayyen halitta fadan an kashe shin ne firgita su sai na uku bai'atu ridwan ai bai yi ba sai yace to kaga kuma wani shirbinka ai ita kanta bai'atu ridwan din an yi ta ne dalilin sa ai shine fiyayyen halitta ya tashi shi yace waye yafi kowa kusa da Quraishawa aka ce Uthman ibn Affan saboda yana da karamci yana da kyauta kuma dan uwan su ne gidan su a cikin Quraisha su ne irin asalin masu asalin nan a cikin Quraisha sai aka ce tunda shi suna son sa shi za mu tura ba za mu tura sayyidina Umar ba sun fitsanin sayyidina Umar fiye da kowa kar su kace shi sai aka tura Usman da yaje bai dawo ba kwana 1 2 3 sai ana rumo cewa an kashe shi sai fiyayyen halitta ya zo ce in an kashe Usman ga hannuna ɗaya ga hannun Usman a zo a mun mubaya'a annabi ya bada hannunsa yace na wane ɗayan na Usman ne kowa ya zo ya mubaya'a in an kashe Usman za mu dauke fansa sai yace to ai a kansa ma akai bai'atu ridwan din dan shine bai dawo ba akan jininsa annabi yayi kuma annabi yace hannunsa ɗaya nasa ɗaya na Usman da hannun Usman da hannun annabi wanne yake daraja na annabi yace to annabi ya bada hannunsa da yace ma na Usman din ne kar ma a bar shubha ta shigo ciki amma kai duk da haka sai ka shigo da shubha din sai yayi shiru kaga an masa 3-0 3-0 haka aka masa to a rika bin harka ta addini muna duk al'umma da matasa ke son addini yana da kyau su ne kashin bayan addini babu wanda ya kai su karfi da lafiya matasa ku za a ɗauka aikin agaji ku ne hizba ku ne soja ku ne ɗan sanda ko ni da arama mun yi experience a aikin soja amma matashi zuwa 35 years ko short service ana ɗaukan ka daga 35 years mu duk ba za mu yi ba to ku ne amma ba za ku yi amfani wa al'umma ba sai kuna jin nasihohi da shawarwari da ake ba ku duk abin da zai kawo fitina in an ce kada kai to kada kai in ku kai nan gaba za ka ga illa magabata suka ce ita fitina in ta tun karo malamai suna ganewa amma jahilai ba sa ganewa lokacin da ta yi barna a lokacin sai jahilai ce ashe fa abin da ake faɗan nan daidai ne don haka Allah ya yafe likai la ta hazanu don kada ku yi baƙin ciki alama fatakum akan abin da ya kubuce muku ai mun ga abin da ya kubuce musu ko menene ya kubuce musu ganima da kuma ƴan uwansu da suka rasa wala ma asabakum da abun da ya faru gare ku na wasu sun yi shahada sannan kuma wasu ku sun ji ciwo a ran magabannin mu ci gaba kana da wata ayata za ta fassara wannan ko babu mu wuce
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
ayoyi biyu a cikin suratul hadid aya ta 22 da ta 23 Allah ya ce abin da ya faru min musibatin fil ardi wala fi anfusikum abin da ya faru gare ku na musifa a bayan kasa ko a cikin kawunan ku na aji muku ciwo ko a soke ku ko a harbe ku ko ku yi rashin lafiya ko abin da ya ka bada miku wannan yana cikin littafin Allah a rubuce daman kaddara ne sai ya ce likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wannan ya faru ne Allah yana kankare muku kurakuranku da musifa a bayan ƙasa ko a jikin kawunanku don kada ku yi baƙin ciki akan abin da ya faru gare ku ko ku cire tsammani na yin nasara a lahira wannan yake ƙara bayyana mana cewa musifa takan zama kafara ne na zulubai musifar a cikin dukiya a cikin ƴaƴanka da makamantansu kuma daga cikin abin da ya jarrabi sahabbai na cewa kutila Muhammad wannan yake ƙara bayyana mana communication gap da aka samu shi yasa a fourth industrial revolution a leadership yana da kyau a tabbatar da cewa babu communication gap in aka samu communication gap tsakanin shugaba da talakawa to al'amura suna lalacewa kamar yadda a filin daga shedan ya aiki da communication gap ya zo cewa sahabbai an kashe fiyayyen halitta har wasu suka yarda kuma yana da muhimmanci a shugabanci a kiyaye ababe guda uku wanda abin mamaki Qur'ani ya karantar da mu amma sai a yanzu duniya ke promoting akan wai fourth industrial skills wato kwarewa na wannan karni shine na farko team management kaga an samu collapse na team management dalilin me dalilin saba umurnin Abdullah ibn Jubair da ta zauna karkashin sa na biyu team work an samu jarrabawa na uku communication or collaboration with others wadannan duka muhimman skills ne kuma in ka duba su ne irin abin da Allah ya jarabi sahabbai da shi a yakin Uhud jarrabawa ta shigo ciki an samu communication gap saboda babu communication tsakani sannan kuma ba a samu team management ba a daidai lokacin ba a samu collaboration da juna ba sannan ba a samu teamwork yadda ya dace ba wannan sune irin jarrabawa da Allah ya jarabi wasu daga cikin sahabbai wanda daga baya yace ya yafe musu duk wanda Allah ya yafe wa ba ma tuhumar sa zaka duk inda muka karanta wannan in an ce sahabbai ɗan me zai mu ce ɗan aljanna ne shi yasa karka ji kunya cewa Allah ya sa mu a damshin su mu muna roƙon Allah ya sa mu a damshin sahabbai wallahi babu da na sani akan addu'a kuma Allah ya ba mu irin ikon koyi da irin aikin su Qur'ani ya yabe su hadisai sun yabe su sahabbai junan su sun yabi junan su wa qala Allah qad arsaltu abdan yaqulu al-hatta inna fa al-bala'u shahidtu bihi wa qawmi saddaquhu fa qultu ma nuhibbu wa ma nasha'u wa qala Allah qad yassartu jundan sune sahabbai al-muhajirun da kuma al-ansar wadannan su suka fi kowa a cikin al'umman nan kuma duk yadda kake ganin su kake iya ga sun samu jarrabawa sai ka duba duk annabawan da Allah ya turo babu wani annabi da ya samu biyayyar mabiyansa sahabbansa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min babin misal dauki annabi Musa lokacin da ya zo samu mutanen sa banu Isra'ila yace ku zo mu fita yaki kamar yadda annabi Muhammad ya yi yakin Uhud mai suka ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun suka ce wai kai annabi Musa da kai da Allah ku je kuku yaki mu muna zaune a nan ba inda za mu je ai kai ka san kafircin mageji geji ne wai mutum ya ce wai Allah wai Allah ka je mu ba za mu je ba Allah ake gayawa wannan cikin suratul ma'ida ayata 24 annabi Isa lokacin da ya zo yi hawariyuna wa'azi me suka ce masa suka ce in kana son mu yadda Allah ne ya aiko ka to ka sauko mana da ma'ida minas sama'i إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ينزو الله زي إيا سوكر دا مائدة وتسنى ما قوكوان تنقدر دا إيكونا الله تكين سورة المائدة آية دليل قوم شانوا دليل قوم شابيو ما شابيو دليل قوم شابيو كارك بسا دليل أما مو النبي محمد دي إرافة بمي سكتي مي سكة أمسا مسا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كدوبة الله يبيسه da wannan Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini yace duk annabawan da Allah ya turo a duniya babu annabin da mabiyansa suka masa biyayya suka karfafe shi irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana cikin Araf aya ta 157 babu wanda ya kai shi in ka duba muqaddima na Ashabur Rasul na Mahmud ibn Misr yace babu wanda mabiya suka mar biyayya irin annabi Muhammad don haka sun samu jarrabawa a filin amma kurakuransu ƴan kadan ne nagartarsu ita ce mai yawa wannan kuma yake bayyana mana a musulunci ba ka kallon kuskuren mutum da ya kamanta da duk alkhairansa ba wani dan adam a duniya da yake ma'asumi ko limamin harami yana kuskure a wannan zamanin babu wanda baya kuskure duk wanda zaka yi magana ka masa adalci duba alkhairansa gabanin ka duba kuskuren amma in ya zama kuskuren ka duba to ka zalunce shi kuma siffa ce ta munafukai ba siffa ce ta bayin Allah na kwarai ba duk dan adam nagartan ne take rinjayen kuskure amma Bahaushe yace duk mutum tare yake bai cika goma ba in kaga dama ka ce tare ne da dubu tara a cikin goma wannan 0.1 din sai ka rage masa saboda babu wanda yake ma'asumi Allah ta'ala ya karbi daidai din mu ya yafe mana kurakuran mu ya ba mu ikon takaita su zamu tashi gobe in Allah ya kai mu akan aya ta 154 sai mu tsaya akan wallahu khabirun bima ta'maluna Allah mai cikakken ilimi ne akan abin da kuke aikatawa والله تعالى أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم.